الدعاء لمن قال اني احبك في الله شريعه المسلمين تي تكرنتر ده مو duk wanda kake kaunarsa saboda Allah ka gaya masa kace kana son sa saboda Allah zai ji dadi kuma ka kulla alakar kauna tsakaninka da shi kuma zai rubuta ka cikin masoyansa ko wasiya zai yi zai ce wani masoyina ne to idan kana kaunar mutum to ba laifi sai ka gaya masa kace wani wallahi ina kaunarka saboda Allah saboda kana son Allah haka kawai nake kaunarka haka annabi ya karantar da mu ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu idan wani yace maka inni uhibbuka fillah shine kalmar wani ina son ka saboda Allah kaga aka ce saboda Allah ba dan kana bani kudi ba ba dan kai dan siyasa bane ba dan kai mai kaza bane a'a saboda Allah dan kana son Allah naga al'amarin ka akwai son Allah to ni ma sai naji ina son ka saboda kana son Allah inni uhibbuka fillah wannan kuma ko garin ku ba daya ba ko yaran ku ba daya ba ko da kuwa unguwar ku ba daya ba ko makarantar ku ba daya ba amma kaga alamar mutum mai son Allah ne ba laifi zaka iya gaya mashi to shi kuma idan an gaya masa din sai ya ce ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lahu Allah da ka so ni saboda shi to shi ma ya so ka wani wani yazo ya ce maka wani ina kaunarka saboda Allah kafin ya rufe baki kace ubangiji